اللهم إنا نحمدك ونستعينك ونستغفرك ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يحضرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، فقنا عذابك يوم تبعث عبادك، إن عذابك الجد بالكفار ملحقا. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وفيك خاصمنا ولك احتكمنا وبك استعنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، إنك أنت الغفور الرحيم. رب اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك تعلم ما لا نعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. الحمد لك لا ند لك، والملك لك، من عالم الزر الخفي إلى الفلك، ما عام أو ما طار فيه أو سلك، ما كان من إنس وجن أو ملك، إلا وقد شهدوا بأن الملك لك. وأشهد أن نبينا وإمامنا ورسولنا وأسوتنا وقدوتنا ومولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا. والله ما خلق الإله ولا برى بشرا يرى كمحمد بين الورى، الله زاد محمدا تعظيما وأباه فضلا من لدنه عميما، نادى العباد نداء حق آمرا، صلوا عليه وسلموا تسليما. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
Muna jaddada ma Allah godiya mai kowa mai komi da ya sake ba mu ikon halarta wannan majalisi mai albarka, majalisin da ake tafsirin Alkur'ani mai girma. Sanin kowa ne cewa Alkur'ani maganar Allah ce, sannan kuma wanda zai fassara maganar Allah dole sai ya kasance yana da wasu makamai wanda da wannan makaman zai iya ya fassara Alkur'ani mai girma domin ya fita daga cikin rukuba, wanda malamai suke cewa idan ina ga hadisi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, duk wanda yayi magana ya fassara aya ta Alkur'ani sai yayi daidai, to yayi kuskure. Idan bai sani ba da kuskure, sai ka je wurin ka fassara ka ce kai haka Allah ke nufi, kuma sai aka dace haka Allah ke nufi, to kai kuskure. Sheikh Uthman dan Fodio yana da wannan magana cewa idan kai kuskure kafirci ne, idan kai daidai ka zunubi za a baka. Alkur'ani mai girma, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa kowane annabi ana bashi mu'jiza, shi mu'jiza shi idan annabin ya tafi sai mu'jiza ta tafi. Lokacin da aka yi annabi Musa an bashi sanda, an bashi hannu shi idan ya sa cikin hamata hannun shi yayi haske, amma annabi Musa yana tafiya kuma wannan sanda ta tafi. Duka haka annabawa suke. Shi yasa wani mai iya magana ke cewa ja annabiyuna bil ayati fansaramat wajitana bi kitabin ghayra munsarimi, cewa kowane annabawa sun zo da littafi da mu'jizoji, suka tafi da tafiyar su, sai amma annabi ka zo mana littafin da bai tafiya. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana karantar da sahabban shi Alkur'ani. Ibn Mas'ud yake cewa mun kasance muna karanta ayoyi guda goma, sai mun iya su, mun san ma'anar su, mun san fassarar su, mun yi aiki da su, sannan a ƙara muna wasu goma. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance a Makka, da yana Makka kafin yayi hijira zuwa Madina, ya tura Mus'ab ibn Umair da shi da Abdullahi ibn Ummi Maktum su je su karantar da wasu ƴan tsiraru da suka musulunta a garin Madina. Wato mu gano girman Alkur'ani. Annabi mutane ya kasance lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hijira, mutum da ya zo ya yi hijira isko annabi, sai a haɗa shi a ce kaje an haɗa ka da wane karantar da kai Alkur'ani, kaje an haɗa ka da wane ya karantar da kai Alkur'ani, saboda girma Alkur'ani. Ba cewa ake da mutum ya musulunta a ce ba shi ba makaranta ba, a'a, ko yanzu mu doka duk mutumin da aka ce yau ya musulunta to ayi kokari a kai shi makaranta ta alqur'ani. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sanya cikin al'amuran shi mafi yawa, yana sanya wanda yake shine fi karatun alqur'ani. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ya ummul qaum aqra'uhum likitabillah, wanda zai shiga yayi limanci ga mutane shine wanda yake kowa karatun alqur'ani. Idan mun lura nan kenan ba cikin tahiya a ce wani ya hitsuwa ko kuma wani su suka kafa kungiya, a ba haka ake ba. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi aqra'uhum likitabillah, wanda yafi su sani alqur'ani. Shi yasa Amr bin Salima ya kasance ya jagoranci mutanen shi yana da shekara 6. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ku je ku samu wanda yafi kowa Qur'ani ya jagorance ku. Suka zo suka ga cewa cikin mu wane ne yafi kowa Al-Qur'ani, sai aka samu shi Amr bin Salima wanda yana da shekara 6 yafi kowa Al-Qur'ani. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace ya jagorance su. Su kuma ba su yi girman kai, su ce dan yaro dan karami shi yaushe ne aka haife shi, yaushe ne aka haifi baban shi, gaban mu aka auro mahaifin shi, ba su ce haka ba. Da yake lokacin abun dan Allah yake yi, ba su ce yaushe ne aka haife shi dan yaro, yaushe ne muna nan gaban idan mu aka haife shi nan ma an yi hutu sai mun bashi abin shi bambo. Amma yanzu a ce ya jagorance mu sallah Qur'ani, mu za a gwada mu Qur'ani, mu mun karantar da Qur'ani mun yi kaza mun yi kaza. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa dai aqra'uhum likitabillah, wanda yafi kowa Al-Qur'ani. Hadisi an karbo daga Abu Musa Al-Ash'ari yake cewa inna min ijlalillahi ta'ala ikrami dhishaybatil muslim, lalle yana daga cikin mutum abinda zai nuna mutum yana girmama Allah. Tunda idan kana girmama Allah abu ne wanda yake aqdiyan cikin zuciya, ba za mu iya mu gane ba, amma akwai wasu alamu da za mu yi mu gano wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada su a zahiri, za su bayyana. Idan suka bayyana mu kuma za mu yi ma kyakkyawan zato. To manzo Allah sallallahu alaihi wasallama daga cikin abin da ya bada sai ce na daga cikin alamun mutun yana girmama Allah shine yayi wannan abubuwan guda uku. Na farko ikrami da shaybatil muslim, mutun ya girmama mutun wanda yake yana da furfura kuma musulmi. Inji Hausa suke cewa bin na gaba bin Allah. To kenan wannan hadisi suka yi riko da shi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna min izlalillahi ta'ala ikrami da shaybatil muslim, na daga cikin girmama Allah shine karrama mutun wanda yake mai furfura musulmi, wanda yake na tizo kenan tsoho ko wata droit de l'homme ko droit de wane ne za su zo su ce a kula da tsohi a yi musu wane ne, musulunci ya riga su, musulunci shine na gaba, balma ya ƙara na abinda musulmi suka fi ganin girman shi a duk duniya shine Allah su. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ƙara na shi da cewa girmama tsoho yana daga cikin alamun mutum yana girmama Allah. Sannan kuma mutum na biyu, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa hamilul qur'an, idan mutum wanda yake maharrati alqur'ani ghayran ghali fihi wa jafi anhu, ba wanda yake ya huta gona da iri ba, ko kuma ba wanda yake yayi saku-saku da alqur'ani ba. Mutum wanda yake ya harrata qur'ani alghali fihi shine wanda yake ya huce makadi da rawa, ya huce gona da iri irin yadda ake so. Alqur'ani yana sa mutum yayi tawazu'u, ba yana sa mutum yayi girman kai ba. Amma kai ga wani mutum saboda shi hafizin alqur'ani ne, yana doro yana kwambo yana ganin cewa duk garin su shi yake kowa, saboda mi? Saboda ya hada qur'ani. Lalle idan kan lura cewa Allah ya baka baiwa ta hada qur'ani ta wannan fuska, kake ganin cewa Allah ya karrama ka, to wannan baka kafirce mu ni'ima Allah ba, kamar yadda Allah ya tawafa amma bi ni'imati rabbika fa hadith. Amma ta bangaren ka zama kana da girman kai saboda kana da Qur'ani, duk wanda ya ganka kai doro kamar an dora ma ƙwarya, wannan ba abin da yake nufi sai cewa Qur'anin da ka harrace ba harrace shi kai ba, ka dai san Qur'ani. Qur'ani ana so kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an tambaye Aisha game da halayen shi, ya halayen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka kasance da ce kana khuluquhu alquran, dabi'un manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun kasance alqurani mai girma. Yana ya kamata a ce in an ga hafizin alqur'ani an ga alqur'ani,
yadda ace hafizan alqurani ne amma wajen cuta shi ne hafizan alqurani ne in ya ga gaskiya ba ruwan shi da ita hafizan alqurani ne da gaskiya da ƙarya shi wurin shi duka dai ne hafizan alqurani ne amma sai kaje yana magana wanda take ta saba ma addini hafizan alqurani ne amma dan bid'a Allah ya ce ka ayi abu amma saboda bid'a shi sai yaje yi wannan ba a ce mai hafizan alqurani hafizan alqurani ne wani hafizan alqurani ne yazo yana cewa su garin su garin su ko menene duka su hafizai ne wane ne wawa ne ya haddace qur'ani ya haddace to ina ruwan mutane sai mi hafizan alqurani ana so a ga qur'ani cikin maganar shi qur'ani cikin tafiyar shi qur'ani cikin dabi'un shi duka gabaɗaya wannan shine wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa girmama shi yana daga cikin alamun girmama Allah dan manzo ya ce ghayral ghali fihi wal jafi anhu ba wanda ya huce makadi da rawa ba wal jafi anhu ko mutumin da ya rena ni'imar da Allah ya mai shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda Allah ya ba ni'ima ta fahimta addini amma yake ganin cewa Allah bai mai wata wata ba in kaga wani mutum da mota kace kai mu duniyar nan rakiya ce muka yi in kaga mutum da wani abu kai kan hafizan alqur'ani kazo kana mai da kanka kasa kana ganin cewa ai kai abin da ka hada ci ba ma komai ne ba to wannan baka cikin wa'anda in an girmama su yana da cikin alamun girmama Allah ya kamata duk wanda yake ya sa kanshi zama hafizan alqur'ani ba ma wanda ake cewa hafizan alqur'ani irin wanda yake dabbaka alqur'ani cikin dabi'un shi sannan wanda zai biyo mai baya wanda ya hadace shi cikin kai shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa iqra'ul qur'ana was'alullaha bihi ku karanta alqur'ani sannan ku roki Allah da shi kenan ana karatun qur'ani ayi roƙon Allah sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa fa innahu sayji'u qaumun yaqra'una alqur'ana wa yas'aluna bihi an-nas wasu mutane za su zuwa anda za su karanta alqur'ani amma mutane suke roko da shi to babban abin da muke jan hankali wurin waɗanda suke suna harra alqur'ani ba sai wanda ya harrace ruka ba in ka harrace izo 10 in ka harrace izo 5 mutane waɗanda suke suna sharakawa musabakat sai su yi hankali kada su zo cikin waɗanda za su zama cewa suna roƙon mutane da alqur'ani ya zama na cewa babban hadafin harrace alqur'anin ka in izo 2 ne in izo 3 ne ka harrace babban hadafin ka shine mi ka samu ja'iza ka samu wani abu wanda yake daudace ta duniya shi yasa malamai suke fassara duk inda aka zo mil'ul ardi dhahaban wala iftadat bi duk abin da ke cikin kasa da abin da ke a ce sun bada abin da ke cikon kasa shi yasa suke cewa duka abin da duniya take shine zamanan qalila zamanan qalila illada ikadan haka ake fassara shi ko amma menene zamanan qalila wurin malamai shine mi duniya da abin da ke cikin ta gabaɗaya duk inda samanan kalilan suka zo cikin alqur'ani malamai suna fassara shi ad-dunya wa ma fiha duka samanan kalilan ne kazo ka harrace qur'ani amma kana ta ganin cewa Allah bai baka komai ba cewa wanda ke da mota ya fika wanda ke da wani katon gida nan duniya ya fika Allah ya ce fa amma bi ni'mati rabbika fa hadith wannan ni'ima ce Allah ya maka ya kamata ka san wannan ni'ima ka san girman wannan ni'ima manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana girmama mutane wanda suke sun haddace alqur'ani wajen sha'anin shi gaba daya Umar bin al-Khattab ya kasance waɗanda suke suna zama kusa da shi su ne mi al-qurra wanda sun haddace qur'ani wanda suke makaranta alqur'ani shi yasa Abdullahi ibn Abbas Umar bin al-Khattab ya kasance yana zuwa da shi a majalisin shi idan ya zo da shi majalisi sai ya kasance wasu daga cikin sahabbai suna ganin cewa ya za a zo da yaro dan karami yana sauraron hirar manya ya kamata a bar shi saboda mu ma idan dai haka ne mu ma muna da yar irin shi a bar mu zo da shi Umar bin al-Khattab ya kyale su sai ranar da ya zo ya musu wani ikhtibari jaraba da ya musu shine mi ya zo musu da suratul nasr Umar bin al-Khattab yake cewa mi za ku ce game da wannan sura wasu suka ce suka fassara ta kamar yadda take Ibn Abbas aka ce me zaka ce Ibn Abbas ya ce abinda nake gani cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ana isar da sakon cewa sakon ka ya kare idan ka ga kaza wasu alamatu ne da ake nuna cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kare misiyo shi ya kare aikin da aka kawo shi yayi zai koma zuwa ga Allah Umar bin Khattab yake cewa wallahi ni ma haka ne fahimci wannan aya kenan Umar bin Khattab ya kasance yana kawo wanda suke abokanan shi ne wanda yake so su yi mu'amala da shi su nemi makaranta alqur'ani sannan kuma wanda ake cewa makaranta alqur'ani dole sai mun sa yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bamu dhabit idan muka kuskure wannan dhabit sai mu je mu yi ta wahala yanzu sai kaga hafizan alqur'ani ka same shi mutum ne mai girman kai hafizan alqur'ani mutum ne mai kuri hafizan alqur'ani mutum ne mai takama da kanshi to sai ka zo kana ta mamaki ya akai haka hafiz alqurani da mamman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tun da yace ghairal ghali fihi wal jafi anhu ba mai huce gona da iri ba kenan dole za a iya samu cikin hafizan qurani wanda yake wannan dabi'un kenan idan ka samu to wanda yake wannan dabi'un hafizan qurani ba shi ake cewa ba kai mu'amala da shi tunda shi alqurani bai juyar da shi ba ya zamu wasu dabi'u wanda suke mahmuda wanda ake gode ma abunda qur'ani ya kara mai shine mai girman kai abunda ba a so sannan kuma ya kamata ya zama muna girmama mutum wanda yake yana da qur'ani shi yasa na daga cikin babban kuskure wanda ake fada yanzu gare shi shine mutane waɗanda ake kai su wajen harda alqur'ani sai ya zama da cewa suna nan wawaje suna nan sun zama yan bara an duka cewa wannan bara shike bada alqur'ani hafizin qur'ani ka gan shi burun-burun da dauda in an ci a bashi sai an ci a bashi wani wuri a bashi wani wuri ma a kore shi kuma in a abun nan wani cikin gidan radio da aka ce ana son a hana wannan sai yace ba a yi alqur'ani ne ake karantu kaza kaza ba a hana mutum a ce kakka kai danka wurin karatun qur'ani amma in zaka kai shi da abinci da tuwahi masu kyau ka zan kula da shi saboda girman abin da zai shi nema amma ka zo ka bar yaro yayi burun-burun da dauda sai yayi bara wai ka ce qur'ani zai shi nema ka girmama qur'ani kenan in zaka tura yaronka ya je wani university école ko wani abu kamar ka zaka zan kula da shi cewa kun taba ganin yaro wanda aka turo école yazo yana bara babu amma dan me ake samu yaron da yazo karatun alqur'ani yazo yana bara ya kamata a ce mu san cewa wannan tuzartar da qur'ani ne muke wannan walakanta qur'ani ne muke ya zama da cewa wanda zai yi karatun qur'ani shine kaskantace an turo yara daga wani kauye sun zo wurin karatun alqur'ani malami ya tara su sun zama yan sholi sun zama yan kwaya sun zama wagararru haka nan zube fil ghalib zaka samu wanda suke zuwa daga kauye su zo birni nan su lalace zaka samu cewa wanda suka zo karatun alqur'ani ne dan haka mu sani cewa duk wata kafa da zamu ba wasu makiyan mu su yi muna magana su soka muna magana su ce muna kaza lalle mu muka sha makan a ce tura za su ga cewa wannan abin da ake ana barin ana bautar da mutane menene ake karanta menene wannan abu kuma sai su zo su ce a wai abin da ku kuka fi girmamawa shine suke zuwa karanta ce a dan mi kai za ka shiga babban mota wai diyanka suna can wani gari ka tura su wurin mi wurin karatun alqur'ani suna can suna bara mafi yawanci shi yasa za ka ga cewa yanzu mutum za ka ga ya tsaya ya mai karatun amma bai da akhlaq bai da halaye na qur'ani saboda inda yake ba tarbiya ya kamata a ce mu sani cewa duk inda zamu tura yaran mu wajen karatun alqur'ani to kan mu saki ba mu samu wuri mai tarbiya ba yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa akwai qur'ani mutum wanda yake maharrace qur'ani ne wanda ya huce gona da iri akwai wanda shi kuma ya sako da shi yayi mai jifan matatan musa ya kamata mu san cewa mun samu waɗanda za su karantar da mu Qur'ani mutane ne na tsatsu shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yasa wanda yafi kowa alkhairi wanda yake yana daga cikin alkhairin mutane shine mai koyar da mutane Qur'ani yake cewa khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allamahu fiyayyanku wannan hadisi yana daga cikin hadisin da Uthman bin Affan radiyallahu anhu ya rawaito cewa khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allamahu fiyayyanku shine wanda ya karantar da Qur'ani ya koyi karatun Qur'ani kuma ya karantar da shi malamai suna cewa daga cikin lataif shine mi qur'ani koyon shi ake shi yasa babbar shawara ta da zan ba mutane shine mu daina yema qur'ani hawan kawara mu daina yema qur'ani soki burutu ya zama da cewa yadda kaga cewa komi sai an koya ma amma qur'ani za ka ga mutun ya zo da tsohon tilawa shi azumi ya kama ya kakkabe qur'ani kuma ya koma yana ta aqala qala laqad laqad haka ina karatun qur'ani tsakanin da Allah ya kamata a ce alal aqalli ka samu wuri wanda yake za a zan karantar da kai Qur'ani kuma abun kunya ne gare mu a ce mutum wanda yake mutum musulmi ne amma bai da makarantar da yake karatun Qur'ani abun kunya ne ya kamata mu farfado daga cikin bartin da muke insha Allah wannan majalisi zaman mu nan shine domin fassara alqur'ani mai girma manhaji ko kuma hanya wadda zamu bi cikin ta shine insha Allah idan an karanta aya zan fassara ta fassara haka sardan a'udhu billahi minash shaitanir rajim ina neman tsari da ina neman tsarin Allah ya kare daga shedan jefafi haka sannan kuma a dawo ayi sharhi na kalmomi sannan kuma fa'idar da ake samu cikin wannan aya sannan kuma i'rabinta in da'atil haja ilai idan bukata ta kama a irabi za a irabi sannan kuma shawahir cikin alqur'ani ko hadisi insha Allah sannan kuma abinda malamai suka ce sannan kuma idan ayat tana da alaka da aqida to lalle ya kamata mu dan taba aqida so domin gaskiya ahlus sunna muna bukatuwa da aqida sosai sosai fiye da yadda muke bukatuwa da wani abu insha Allah kenan tafsirin ba lalle ne yayi gudu ba ko wani abu kamar haka abinda da muke fata insha Allah Allah ya sa mu samu ladan wannan zaman da zamu yi insha Allah zamu fara tafsirin suratul fatihatul kitab insha Allah Allah ya yi mana jagora musta'in billah
a'udhu billahi minash shaitanir rajim
na'am fadar Allah madaukakin sarki na'am Na'am fadar Allah madaukakin sarki a'udhu billahi minash shaitanir rajim ina neman tsari ga Allah ya kare ni daga shedan wanda yake jefafe abinda ake cewa a'udhu shine abinda malamai suke cewa al-isti'adha al-isti'adha kamar yadda muka sani akwai masalan an ce al-isti'adha shine abinda ake nufi a'udhu billahi minash shaitanir rajim in an ce hawqala shine mi la hawla wala quwwata illa billah ya ance talbiya labbaik allahumma labbaik ya ance istirja inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ya ance basmala bismillahir rahman ya ance hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin abunda ake cewa a'udhu shine neman tsayi idan za a karanta alqur'ani allah yana cewa fa idza qara'ta alqur'ana fasta'idh billahi minash shaitani arrajim فإذا قرأت القرآن ظاهر wannan aya abinda take nuni shine mi idan an karanta alqur'ani lalle akwai wasu malamai wanda suke da fahimtar cewa idan an kare karatun qur'ani al-isti'adha ana yin ta ne bayan an kare karatun alqur'ani aka ce musu dan mi kuka ce haka suka ce saboda mi saboda mutum yana karatun qur'ani ibada ne sannan mutum zai iya jiji da kanshi ko wani abu makamanta haka shedan ya sa mai jiji da kai to wannan abun da zai shige shi bayan ka kada karatun Qur'an sai ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim amma wannan magana ce wanda take tana da rauni saboda aikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma aikin sahabbai isti'adha cewa a'udhu billahi minash shaitanir rajim abu ne wanda yake nuna shiga wurin karatun Qur'ani kamar yadda talbiya tana nuna mi shiga aikin haji labbaik allahumma labbaik idan zaka shiga aikin haji zaka ce labbaik allahumma labbaik idan masalan an ga wata yau da dare abu zaka fara allahu akbar at-takbirat suna nuna mi suna nuna an shiga dare na mi dare na sallah kamar yadda talbiya wanda ake yi kabbara takbirat wanda ake yi rana idi na babba kenan wannan ita ce isti'adha isti'adha tana da sigogi da yawa sannan kuma tana da inda ake yin ta Allah da yace a'udhu billahi minash shaitani arrajim ash-shaitani arrajim cewa da Allah ya a'udhu billahi minash shaitani arrajim ina neman tsari daga Allah da Allah ya kare ni daga shedan wanda yake jefafe malamai suka ce sigogin isti'adha suna da yawa cewa da Allah ya fa idza qara'ta alqur'ana fasta'idh billahi minash shaitani arrajim wannan maftuh ne shi yasa imamu shatibi yake cewa idza ma aratta ad-dahra taqra'u fasta'idh jiharan minash shaitani billahi musdala ala ma ata fi an-nahl yusran wa intazir li rabbika tanzihan falasta mujahala cewa idan ka so ka karanta qur'ani kullun fasta'idh jiharan minallahi billahi musdala idan ka bayyana sautinka kana mai karantawa kace a'udhu billahi minash shaitani rajim yace wa intazir li rabbika tanzihan falasta mujahala ala ma ata fi an-nahl wannan ayat da muka karanta ta zo cikin suratul nahl ne amma wa intazir li rabbika tanzihan falasta mujahala, idan ka kara tsarkake ubangijin ka ba za a ce ma jahili ba. Kenan isti'aza tana da sigogi. Sai dai Imam Ibn al-Jarir Ibn al-Jawzi al-Jazari yana cewa a'a, yadda abun yake akwai wasu kalmomi wanda suka zo bakin su ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da su wannan sigogi, to wannan sigogi bai kamata a kara akan su ba. Matsala ta farko, shin wai isti'aza wajibi ce idan zaka karanta Qur'ani sai ka yi isti'aza? Saboda me? Saboda Allah ya ce fa iza qara'ta al-Qur'ana fasta'in. Iftal ko if'al wannan siga ce ta amr. Siga ta amr, inji malamai suka ce abinda take bada sako shine mi, shine wajibi ce, shine wajibi. Wasu malamai sun ce wajibi ce, amma dai suna da kada karamci sosai sosai. Wa in kana Ibn Jarir Tabari yana cikin wanda suka hakaito cewa ijma' kan cewa isti'aza ba wajibi ce ba. Isti'aza ba wajibi ce ba. Saboda mi? Saboda duk wani umarni da yazo cikin Al-Qur'ani, to akwai wata karina wadda take sa ya zama cewa ba umarni ne ba, ba wajibi ne ba, mustahabbi ne. Misali, da Allah ya tuwa fa idza qara'ta al-Qur'ana fasta'iz billahi minash shaitani rajim. Sai mu ce wajibi ne. Amma za mu ga cikin aikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Shin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya karanta isti'aza ko yaushe? Sai mu samu cewa a'a, akwai lokacin da bai karanta ba. Misali, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam muna da wanda yake cewa inna Allaha amara almu'minina bima amara bihil mursalin, hayya kawo ya ayyuhar rusul kulu min at-tayyibat, ya ayyuhalladhina amanu kulu mimma razaqnakum. Ya kawo wannan aya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba a hakaito ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim, tunda ba a hakaito ba, kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi mu sanin Allah, kenan wannan ba wajibi ne ba. Amma mi, abu ne wanda yake ya halatta ayi, kuma ya zama mustahabbi, wasu suna sa cikin sunan al-mu'akkada. Imam Ibn Jarir al-Tabari ya hakaito ijma'i kan cewa isti'aza ba wajibi ce ba. Sigogin isti'aza, ana cewa a'udhu billahi minash shaitanir rajim, wannan siga ce wadda an nakalto daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mutawatir. Akwai siga ta bi, a'udhu billahi as-sami'il 'alim minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthi, wannan siga ita ma an rawaito ta daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mutawatir. In an ce mutawatir, shine wanda kowace tabaka aka samu mutun sama da goma ko goma wa'anda ba za ta yi su ƙarya ba. Yanzu misali a doka, akwai sahabbai, akwai tabi'ai, akwai tabi'ut tabi'in, sai wanda ya riwaya. Sai a samu cikin sahabbai an samu mutun goma wanda suka rawaito ta. Sai a samu cikin tabi'ai an samu mutun goma. Sai a samu cikin tabi'ut tabi'in an samu mutun goma. Kenan sai a ce mami, sai a ce mu wannan riwaya mutawatir. Sai a ce wannan ruwaya mutawatira. To a'udhu billahi minash shaitanir rajim ta zo mutawatira. A'udhu billahi as-sami'il 'alim minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthi ta zo ita ma mutawatira. Abunda wannan take nufi, a'udhu billahi as-sami'il 'alim, da su ina neman tsarin Allah wanda yake as-sami' mai ji ne, al-'alim kuma masani ne. Minash shaitanir rajim, daga shaidan wanda yake jefaffe, min hamzihi da ga fisgashi, wa nafthihi da sa jiji da kai, da sa jiji da kan da yake yi, da sa mutun ya zama yana da girman kai, wa nafsihi da kuma da waƙe-waƙen shi. Nafs, abinda ake ce ma nafs shine da sa'un, shine tofi, irin tofi miyau ya abin nan kai tofi ba tare da yawu ya hutu ba, ana ce mai nafs. Kenan min hamzihi, daga fisga-fisgan shi, wa nafsihi da sanya girman kai da yake busa mun mutun, ya busa mun mutun kaji kana ta kumbura, wa nafsihi da kuma waƙe-waƙen shi, kamar yadda wasu malamai suke fassarawa. Siga ta biyu ne, Allahumma inni a'udhu bika minash shaitanir rajim. Allahumma inni a'udhu bika minash shaitanir rajim. Sannan akwai siga ta gaba, ita ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim inna Allaha huwas sami'ul 'alim. A'udhu billahi as-sami'ul 'alim inna Allaha huwas sami'ul 'alim. Wannan masu wannan siga sun dauko ta ne daga mi, daga yadda Allah ya gida, wa in ma yanzaghannaka minash shaitani nazghun fasta'iz billah innahu huwas sami'ul 'alim. Innahu huwas sami'ul 'alim, wannan sai suka hada, kamar yadda yake cewa wa in tazid li rabbika tanzihan falasta mujahala, idan ka kara mu ubangijin ka tsarkakewa to ba a ce za a ce ma jahili ba. Kenan yanzu idan alaran mu yazo yana karanta a'udhu billahi as-sami'il 'alim minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthi, ba za a ce mai kai jahili ne. Ya za a yi ka zo kana karanta mu mutane wannan, sai dai ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim. wa in kana akwai wasu malamai da suke ganin jiwa a'udhu billahi minash shaitani rajim bai kamata a karanta ta cikin alqur'ani ba saboda mi saboda suka ce yadda aka nakaltota shine mi shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga wani mutun yayi fushi da ya ga mutun yayi fushi sai ya ce ni na san wata kalmomi wanda da wannan mutumin ya fade su jujujuyen wanshi sun tashi yace da jujujuyen wanshi za su kwanta da zai fita daga cikin abin da yake sai ma wani mutum yake ce sai wani sahabi yake ta manzo Allah wani kalmomi ne sai ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim sai wannan sahabin ya je wajen mutumin yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kace a'udhu billahi minash shaitanir rajim wata riwaya yace wata riwaya kuma cewa yi ni mahaukaci ne an gane to daga nan sai wasu malamai suke ganin cewa wannan a'udhu billahi samiil alim minash shaitanir rajim min hamzi wa nafthi wa nafthi ita yadda ce mutum ya zanyi cikin karatun alqur'ani kenan waccan cikin hushi aka doko ta amma dai albabu maftuha mutum dai yana iya karanta waccan ko wannan wadda muka saba da ita ba wani abin da ya shafi damuwa lalle an karbo ta mutawatira sannan kuma na daga cikin aikin sahabbai suna karanta a'udhu billahi minash shaitanir rajim a'udhu billahi minash shaitanir rajim isti'adhan nan tana da rukunai dole ko menene yana da rukunai akwai abinda malamai suke cewa ar-rukun da ash-shart rukuni da sharadi wataran cikin ibada suna haduwa sai su hade mu mutun amma abinda ake cewa rukuni shine wanda kafin a shiga aiki shi kuma sharadi ba kafin a shiga aiki misali sai mu ce sharuddan sallah sai mu ce huskanta alqibla kaga huskanta alqibla kafin shiga sallah ne sharuddan sallah arwalla kaga arwalla kafin shiga sallah ne sharuddan sallah rufe al'aura kaga kafin shiga sallah ne wannan ana ce musu shurut duk wani sharadi shine kafin a shiga aiki sai kuma rukuni shi kuma rukuni bayan an riga an shiga sai mu ce masalan takbiratul ihram kaga ka riga ka shiga rukuni ne kaga ruku'i rukuni ne saboda ka riga ka shiga sallah kenan abin da yake waje shine sharadi abin da yake ciki shine rukuni al-isti'adha tana da rukuni guda uku na farko wanda zai nemi tsari na biyu wanda za a nema tsari na uku wanda za a nema a tsari daga gare shi kenan misali ni ina neman tsari gawa nake neman tsari Allah ya kare ni dawa daga shedan kenan dole kawai kace ina neman tsari yo mi za ka kare ka kuma wurin wa kake neman tsari kaga dole sai ya cika wannan sharudda guda uku sannan zazzama al-isti'adha wanda ke neman tsari da wanda ake nema tsari da wanda ake neman tsari saboda shi ya kare sannan akwai wasu wurare wa'anda aka shar'anta muna muyi isti'adha inda aka shar'anta muyi isti'adha na farko wajen karatun alqur'ani kamar yadda muka karanta fa idza qara'ta alqur'ana fasti'idh billahi minash shaitanir rajim sannan mun ce isti'adhan na ana yin ta ne kafin karatu ba bayan karatu ba kamar yadda wasu suke ganin cewa bayan karatu ne amma kafin karatu ake yin ta hadith abi sa'id al-khudri ya rawaito hadisi yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya tashi sallar dare kenan idan mutum zai tashi sallar dare addinin musulunci bai bar komai face sai da muna bayanin menene idan ka tashi kaza me zakai idan ka tashi kaza me zakai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya tashi sallar dare ba kai haka yake tashi Allahu akbar alhamdulillahi rabbil alamin arrahman arrahim ba haka kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake buda sallar shi ba yace idza qama min al-layli kabbara sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allahu akbar thumma yaqulu subhanaka allahumma wa hamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruka subhanaka allahumma wa bihamdika subhanaka allahumma sarki ya tabbatar maka ya Allah wa bihamdika tare da gode maka wa tabaraka ismuka albarakatun sunayenka sun yawaita wa ta'ala jadduka girmanka ya dokaka wa la ilaha ghayruka ba an bauta da gaskiya sai kai thumma yaqulu la ilaha illa allah thalatha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la ilaha illa allah la ilaha illa allah la ilaha illa allah thumma yaqulu allahu akbar kabiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace allahu akbar kabiran thumma yaqulu a'udhu billahi samiil alim minash shaitanir rajim min hamdihi wa nafthihi wa nafthi tawara bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana tashi yana sallar dare kenan muna da aya muna da hadisi wanda ke nuna cewa idan zaka yi karatun alqur'ani kana yin isti'aza kenan kawai wani yace kai kullun zaka karatun kana sai ka isti'aza bid'a ce akwai aya akwai hadisi sannan guri na biyu wanda aka shar'anta mutun yayi isti'aza shine inda ma yulabbisu shaytan ala almuslim salatahu inda musulmi zai zo akwai wata ran zaka zo kana cikin sallah sai kai shaydan yana son ya takula ma lissahi ka rasa wai raka'a biyu ni ko uku ko ya ne duka gaba ɗaya tunanin kasuwa ya shigo ma cikin sallah to nan ma an shar'anta ayi isti'aza saboda hadisin da aka karbo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Usman bin Abi al-As ya zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa inna ash-shaytan qad hala baini wa baina salati wa qira'ati lalle shaydan ya zo ya shiga tsakani yana son ya shiga tsakani na da ni da sallata da qira'ata duk ina karatu al-Qur'ani sai zo ya ta takula min rasa ina ne gaba nake ko baya shaydan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa zaka shaytanu yaqalu khinzab wani shaydan da yake ce mai khinzab shaydanu su ma suna da suna wanzu Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fa idza ahsastahu fata'awadh billahi minhu idan kai ji lokacin da kake kana ganin cewa kana cikin sallah sai ka ji waswasi to kamar in kana cikin sallah ta farilla sai ka ji waswasi ba cewa za ka yi baka bari in aje sallan nan in je in yi wani abu saboda in natsu in kare ko kuma bari in aje sallan nan kai bari in huta ya za ka yi tunda yanzu cikin mu gaba ɗaya kowa yana jin wannan abu tana yiwa wannan abun ya zo ma to idan wannan abun ya zo ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya riga ya baka makhraj ya baka aikin da zaka dinga yi idan ya zo maka ga abin da zaka yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa ka ce kai isti'aza watful ala yasarika thalathan sannan ka dibi gefen hagunaka sai kai tufi su nawa su uku in ka ce a'udhu billahi minash shaytanir rajim to haka su uku idan kai ya haka koda kana cikin sallah wannan malamai sun shan'anta koda kana cikin sallah koda ta farilla ce saboda wannan ya zo maka to kana iya kai wannan saboda mi saboda ka ceci sauran sallar ka da ta yi saura an gane to shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi wannan Uthman bin Abi al-As yake cewa sai ni wannan abun sai wannan sai ni daina jin gaba ɗaya wannan shaydan na daina jin wuri na biyu da ake yin isti'aza wuri na farko idan za a karatu al-Qur'ani ana cewa a'udhu billahi minash shaytanir rajim wuri na biyu shine lokacin da mutun yake jin waswasi yana cikin sallah wuri na uku shine lokacin da shaydan ya fisgi mutun lokacin da kake jin fisgar shaydan kake jin cewa fa kamar shaydan yana son ya sa ma wani waswasi mutun da kana ahlus sunna sai ka ji wani dan bid'a ya zo da ma da wata shubha sai ka ji kana ganin cewa anyan ma dariƙan nan ba za mu dan fara tafata ba saboda yadda muka ji ana dan bamu romanta to ka san kuma ka san sunna gaskiya ce to sai ka je kai ka nemi Allah ya kare ka daga shaydan saboda shaydan ne yake so sai Allah ya ce mi fa in ma yanzaghannaka minash shaytani nazghun fasta'iz billah idan shaydan ya dan fisge ka fisga ta shaydan manzo Allah yake to fasta'iz billah to ka nemi Allah ya kare ka sannan kuma inda husuli alwaswasa kuma lokacin da mutum ya samu waswasi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa shaydan yana zo ma dayanku sai ya zo mai dayanku sai ya ce mai waye halicci kaza sai shi take ka tabaka masa sai Allah waye halicci kaza sai ka ce Allah waye halicci kaza sai ya ta ce ma haka yana cewa Allah waye halicci sama ka ce Allah waye halicci kasa Allah waye halicci ka Allah sai ya ce to shi Allah waye halicce shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan mutun yayi wannan abun ya zo mishi to falyata'iz billah ya nemi Allah ya tsare shi falyantahi kuma ya daina kana sai ka shiga wani sha'ani ga daina wani ka shiga wani tunani an gane kenan wannan abun shaydan ne yake son ya maida ka dan falsafa saboda malaman falsafa suna cewa ka dan yi shakka suna fara cewa dai exist word da sauransu amma mi Allah yana nan kuma akwai Allah idan ka ji waswasi ka san cewa shaydan ne yake so ya raba ka da kai da Allahnka sannan wuri na biyar inda aka shar'anta ayi isti'aza shine lokacin da za a shiga masallaci idan mutum zai shiga masallaci ya halatta ya zama mustahabi gare shi yayi isti'aza hadisin da aka karbo daga Amr bin al-As yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan zai shiga masallaci ko idan ya shiga masallaci amma da mai yake cewa idza dakhala rasul sallallahu alaihi wasallama min al-masjida idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya shiga masallaci abin da yake idan zaka shiga kamar yadda muka ce fa idza qara'at al-qur'ana fasta'id idan kai karatun qur'ani kawai ta ya ayyuhal ladina amanu idza qumtum ila salati ya kun da kuka imani idan kun tashi zuwa ga sallah in an tashi zuwa sallah ne ake arwan Allah in an tashi za a yi sallah ne amma in ka tashi za ka cikin sallah kai kabbara kuma an kare sallah ake yi sai manzo Allah sai yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan zai shiga masallaci sai yace a'udhu billahi alazim وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم yake cewa a'udhu billahi alazim ina neman tsari ga Allah wanda yake mi mai girma wabiwajihil karim da girma fuskar shi wanda take mai karanci ana suffanta Allah da cewa yana da fuska ana suffanta Allah da cewa yana da fuska idan ka suffanta shi kace irin fuska kace kai ka sani Allah yana da fuska ba fuska irin ta bayan shi ba yace wabiwajihil karim wa sultanihil qadim da kuma mulkin shi wanda yake da dadde min ash-shaytani ar-rajim daga shedan wanda yake jefafe sannan wuri na shida inda ya halatta ko zan mustahabi mutun yayi isti'aza daga shedan ya kai Allah ya kare shi shine tare da adkarus sabah wal masa da kuma lokacin da mutun zai yi barci wallahi ɗan uwa duk wasu abubuwa da suke samu musamman yanzu wannan zaman da muke na abin da ya shafi jinni sun yi yawa da kuma shedanu da kuma wasu abubuwa kan ka rasa kansu wallahi rashin azkar ne rashin neman tsari ne da muke sai mu je mu ta neman malami ya baka shaki ya baka wanene wanene wanda ko da ahlus sunna ne ya ta baka wannan abubuwa wannan ba magani ne ba babban magani shine me shine ka rike Allah ka rike azkar wallahi tallahi akwai azkar wanda Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da su wanda ake da safe da yamma wallahi in kana yin su ko gungumar aljanu ta zo tana kyale ka to amma sai kaje sai aljani ya same ka sai wani an yi makambin baka sai ka zo kana ta neman magani ai kamar yadda ake cewa ne rigakafi kafi magani ba sai abu ya zo ya taushe ka ba in kana zaune haka a ce abin nan wani kuna fada da shi tashi za kai tsaye tashi da kai tsaye ba zamanin zaka yi ba kuna ta wada sai ya taushe ka sannan ka ce ka tashi da shi to haka ne cututtukan da suke samu mu bai kamata a ce sai sun zo sun taushe mu ba sannan mu ce za mu tashi da su zai yi wuya mu tashi da su azkar da muka bari na safe da na yamma duk su suka kawo muna cikin matsalolin da muke Abubakar Siddiq yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka fada min wasu kalmomi wanda zan dinga fadar su idan na waye gari da kuma idan na mareta idan na mareta in fade su idan na waye gari kuma in fade su sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kace Allahumma fatira as-samawati wal ard rabb kulli shay'in wa malika alimul ghaibi wash shahada رب كل شيء ومليك أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم وأن إذا الدعاء ودى أكي نيمان سري دقى الله دقى شيطان الله يكاريك دقى شيطان وشركه كو شركه الشرك شيني مي تركو جيوى اللهم فاطر السماوات والأرض يا الله كيني wanda ya kagi fatara samawati wal ard wanda ya kagi sama da kasa idan aka ce fatara shine kaga kaga kuma ya bambanta da halitta kana aika halitta abu amma ba kai ka kage shi ba kaga shine wanda baka taba gani an yi ba kai shine ake cewa wane ya kago abu shi yasa ake cewa in bid'a da suke kagowa yayi cewa Allahumma fatara samawati wal ard ya Allah dai an ce Allahumma abin da ake nufi ya Allah kamar yaji ace ya Allah ba ta ya Allahumma ya Allahumma saboda mimun wannan tana wajen mi tana gurgurdan wuri ne aka kawo ta ta wakilci ya unce ta ne da Allahumma fatira sama sai a fasara shi Allahumma fatira sama ya Allah kai ne wanda ya kagi sammai da kasai alimul ghaibi wash shahada wanda ya san abin da yake alghaib ya faku wash shahada da abin da yake yana nan ashahada abin da ake gani da abin da ba a gani rabb kulli shay'in wa malika ubangijin komi wa malika kuma mamallakin komi tana yiwa kana da abu amma ba kai ke mallaka shi ba rabb kulli shay'in wa malika ashhadu an la ilaha illa anta ina shaida ba abin bautawa da gaskiya sai kai a'udhu bika min sharri nafsi saboda rayuwa tana da sharri shi yasa manzo Allah ke cewa wa na'udhu billahi min shururi anfusina idan manzo Allah zai ce min shururi anfusina daga sharrin rayuwa mu wane ne bai sai ce haka ba a'udhu billahi min sharri nafsi ina neman tsari ga Allah ya kare ni daga sharrin rayuwata shi yasa fil ghalib wani shi ke yi maka kanshi kuma mun san kambin baka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al'ainu haqqun kambin baka gaskiya ne, kambin baka gaskiya ne, ba wai mayi ba, mayi ni ban san menene mayi ba, amma dai kambin baka mutun kai abu baki ya same shi, wannan gaskiya ne akwai shi, kamar yadda manzo Allah ya ce al-ainu haqqun cikin sahihai da sahih al-bukhari da sahih muslim, wannan hadisi shine wanda ya kowane hadisi zama gajere. Manzo Allah ya sanar da cewa al-ainu haqqun, kambin baka gaskiya ne. To wani mutun shi yake yi wa kanshi kambin baka ba tare da ya sani ba, sai ya zo ya abun nan ya sa riguna, in ya sa riguna sai ya dandube kanshi ya ce nayi kyau, bai ce Allahumma barik ba, to sai ya kanshi baki sai ya zo ya ce kai makiya sun yi min baki, makiya sun yi kai da makin kanka. Idan mutun ya ga wani abu wanda yake birge shi, manzo Allah sanar da cewa fal yubarrik, ya ce Allahumma barik, ba ta ake tubarakallah ba, tubarakallah ina Hausawa ya tubarakallah suke cewa, ba tubarakallah ake cewa ba. Manzo Allah sanar salawa ga abin da karanta fal yubarrik, yace Allahumma barik, Allah yayi albarka, haka ake cewa baki wannan kambin baka katar raƙuni katuwar saniya yana kai ta tukunya, katon mutum maji ƙarhi baki yana kai shi kabari, katon gida wanda sai da aka nemo engineer wanda suke masana suna kai gidan nan ƙasa baki yana kai shi ƙasa. To da haka sai mun zan cewa kambin baka kuma kai ba san kana da shi ba, ni ban san wani yana da shi ba, kenan ka a zo a ce ma barik, a ce wani ka ce Allah yayi albarka, ka ce ni ma yi ne, ba haka kake cewa. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine baka umarni, wanda ya fi ni sanin ka kuma ya fi ka sanin sani na. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi mu sanin alkhair, duk abun da kaga ya gagar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gagare mu, mun sha wahala to ya gagar manzo Allah ya rasa yadda zai yi ne. To manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai ce cewa min sharri nafsi wa min sharri shaytan, daga sharrin shaydan wa sharakihi da kuma tarkon shi, ka nemi Allah ya kare ka daga sharrin rayuwarka da sharrin shaydan da kuma tarkon shi, saboda shaydan yana da tarko, shi yasa Allah ke cewa ya ayyuhallazina amanu la tattabi'u khutuwatish shaytan, ya kun dauke mani kada ku bi zambiya na shaydan, saboda shaydan zaki ne, hankali gare shi, idan zai yi mami zai yi ma zambiya ne, sai ya zana mata zane, sai ka taka, ya tabbatar da ka taka, ba yadda zai ka kuma baya sanne zana ma wani, in ka taka sanne ka ma shetti, sai ya je wa sharakihi da tarkon shi, shedan tarko ke gare shi, in yi ma tarko in ka tsallake wani wuri sai ka fada. Kisa ya ayu ladina la tabi khutuwatish shaytan, akwai wata riwaya shadda da jigita la tabi khata'atish shaytan, khati'atish shaytan, kurakuran shi kada ku bi kurakuran shedan. A'udhu billahi min sharri nafsi wa min sharri shaytani wa sharakihi wa an akhtarifa ala nafsi su'an aw ajurruhu ila muslim. Wannan inda ake karanta al-isti'aza kenan, ana karanta isti'aza, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya kare sai ya ce ka fadi wannan addu'a idan ka waye gari, idan ka mareta da kuma lokacin da zaka kwanta, haka yace ma Abubakar As-Siddiq, اللهم فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكا أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسه سوءا وأجره إلى مسلم كفدونا إذا كاوا يغري إذا كا مريتا إذا زاك شغبرتي شيكينان كا هوتا رزوا أمسا شاكي شيكينان كا هوتا دبن مالمي ماسو ركيا شيكينان كا هوتا رزوا لكتا kaje likita a ce ba su basu gano ba, su ta'auna wani su kasa gano ba su gano, aje a hidda aljini ya dawo, a'a ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya baka addu'o'i wanda zaka yi al-azkar na as-sabah wal masa, al-azkar as-sabah wal masa ga sunan suna ta yawo cikin wayoyin mu, ga sunan hisnul muslim kowa yana iya sa shi cikin waya, in baka da waya baka gani sai ka sa abun ka cikin aljihu ka tabaro wannan masu ƙara gani masu mai da rubutu ya zama ƙato, ka sa ka kangama ka karanta azkar sabah wal masa, ana yin su ne yaushe, ana yin su lokacin da rana, lokacin asuba bayan sallar asuba, ko kuma suna ganin cewa da alfijiri yake to daga fitowar alfijiri har lokacin da rana ta yi zawali, duk lokacin azkar sabah ne, ina gani ya kamata a ce mu da kanmu mu amfani kanmu, wani mutum shi da kanshi yadda suke cewa magani na gonan yaro, amma bai sani ba, ga kanan wani abu wanda zaka yi ba wani wanda zaka ba ko dala, kuma Allah ya kare ka, shi yasa malamu suke cewa ala qadri nisyanika illa ala qadri ma yusika Allahu nafsak, gurgurdan yanda kake mantawa da ambaton Allah gurgurdan da Allah zai mantar da kai kanka ka kasa gane daga ina kake da ina zaka ya kamata a ce mu rike azkar nasaba da masa wallahi tallahi duk wanda rike azkar nasabe da yamma to wallahi tallahi ya rabu da shi da harkoki na aljannu ya rabu da su duk wani abu da yake na aljannu ne yara ayi musu azkar saba wal masa a koya musu ayi musu a shafa musu a jiki duka wannan abu ne wanda ya halatta amma idan baka yi kullun kana likita kullun kana neman mai baka shaki yayi ta shaka ana ta atashawa kuma shi kuma yaje ya dawo aljanniya shi ya dawo dan haka mu san cewa muna da abubuwa waɗanda Allah ya riga ya ba mu su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da su amma mu abba mu aiki da su sai kuma wuri na gaba wanda ya halatta ya zama wajibi lokacin da ko mustahabi mutum idan yayi yayi isti'aza wuri al-ghadab inda al-ghadab inda mutum yayi fushi idan ka fusata fushi daga sheidan ne idan kai fushi ana so ka ce a'udhu billahi minash shaitanir kama hadisin da muka karanta wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga wasu mutane suna ta zagayya wannan ya zagi wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace na san wasu kalmomi da wannan bawan ya fade su da wannan abin da yake ji ya tafi ya barje shi yace shine a'udhu billahi minash shaitanir sai ya fadi shi yasa duk lokacin da mutun yayi fushi an shar'anta mai yayi ya nemi isti'aza ko kuma in yana zaune ya kwanta in yana tsaye kuma ya zauna shi yasa wata ran fushi shine ke sa mutun ya zo ya fadi wani abu wanda zai koma da ya sani ina ma a ce ban yi kaza ba ka zo ka fadi abu wanda kai da kanka gobe ba ka son ku haɗu da mutumin nan kana cikin kunya shi abinda na fada muwa da ban kyauta ba to fushi shike sa wannan sannan inda aka shar'anta kuma ayi isti'aza shine lokacin da aka ji kukan jaki ko kuma lokacin da aka yi kukan kare wannan shi ma an shar'anta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa idan kuka ji kukan jaki to ku nemi Allah ya kare ku fastaizu billahi minash shaitani rajim fa innahu ra'a ash-shaytan ku nemi Allah ya kare ku saboda shi ya ga shaytan shi ma da kukan jaki da kukan kare shi kuma kukan zakara idan ka ji kukan zakara to sai ka roki Allah kai addu'a wato mun muna da wasu abubuwa waɗanda sunnoni ne muka saki sai muka je muna tanne mun saki reshe mun kama ganye menene manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa idan ka ji shi lokacin da ka ji kare ya kuka ko jaki ka nemi Allah ya kare ka a'udhu billahi minash shaitani rajim da ka ji jaki ya kuka a'udhu billahi minash shaitani rajim shikenan ka kare kanka daga wani shedan ya same ka na aljanni ko shedan na mutane idan ka ga zakara ya kuka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ka roki Allah fa inna hura al malaika saboda shi ya ga malaika ne kaga ga wurin addu'a ne sai kai ta mana ayte muna addu'a ayi muna addu'a ina ma na zai ba addu'a ka kiyaye kanka addu'a ga wurin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake kai addu'a kai kaga wurin kuma ka kiyaye addu'a kuma kana so Allah ya karba ma sannan wuri na biyu wuri na gaba inda ake yin isti'aza shine lokacin da za a shiga banɗaki shine addu'a shiga banɗaki kowane yaro ba wani yaron da bai iya ta ba yin ta ne abba'i mun san cewa shedanu mazamnasu shine me shine banɗaki da duk wuri wanda yake mai datti nan ne wurin mazamnar shedanu amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da mu idan za mu shiga banɗaki mu ce me Allahumma inni a'udhu bika minal khubuthi wal khaba'ith kowa ya iya wannan addu'a amma in za a yi ne ake mantawa da mutum ya dan dauki buta inda ya dan matsu to shikenan za ka ga da guduma yake shiga to ya kamata a ce mun san ko wannan abun ka bari sai ka matsu fitsari ya matse ka ko wani abu sannan ka tashi kai shi da kanka tutar da jikinka ne kake ya kamata a ce mu sani sai ka shiga da kawa hagu shi yasa wani mutum yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce ma wani sahabi yake cewa wai ku duk an taba ku musulmi sai ku ce komi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa muku shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya taba faɗa muku da za shiga banɗaki yace wallahi tallahi na rantse da wanda ya busa min sheda yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai bar wani abu da muke bukata ba mu sani face sai da ya faɗa muna ya faɗa muna yadda zamu shiga banɗaki yace idan zamu shiga mu ce Allahumma inni a'udhu bika minal khubuthi wal khaba'ithi mu shiga da kafa hagu yace muna kuma idan zamu fita mu fito da kafa dama mu ce ghufranaka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa muna komi ya fasara muna komi kenan lokacin da za a shiga banɗaki a nemi tsari Allah ya kare daga shedan sannan kuma wuri na gaba shine lokacin da mutun ya firgita lokacin da kake cikin barci sai ka firgita ba haka zaka ce ba isti'aza zaka yi isti'aza zaka yi sai ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim sannan kuma lokacin da mutun yayi mafarki yayi mugun mafarki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ar-ru'yatu minallah ar-ru'ya minallah wal hulmu minash shaitan mafarki na kwarai daga Allah ne mafarki kuma wanda yake mai ban tsoro daga shedan ne dole mutun sai ya bambanta akwai mafarki wanda yake na kwarai akwai mafarki wanda yake mai ban tsoro to kuma duk manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana ya zamu yi ta'amuli ya zamu yi mu'amala da waɗannan abubuwa yanzu misali idan mutun ka zo kai yi mafarki wanda yake na kwarai ne ya zaka yi kawai tashi zaka yi kana ta alhamdulillah shikenan ka tashi ka tai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ka gode ma Allah sannan kuma kakka ba wanda bai son ka labari sai mutun wanda kake ka san yana son ka misali kana ma sai kai mafarkin ai ka sai wata mota kai wane ne kana duk abubuwan da kake ka sai kana so to in ka tashi kakka ji akwai wani makiyin ka wanda in ya ga ka sa riga mai kyau sai ka yi wallahi ba ta mai kyau ba in ya kasa riga mai kyau ce kaga wani kuri ne yake ya sa riga mai kyau yana ta hasadaka kakkaje kuma ka sani kace to bare in wada mai mafarkin nan ya mutu a'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kakka ba kowa labari sai wanda ke son ka yana kakkace ya mutu kaje ka kashe shi wurin kashe shi kai ya kashe ka sai kuma mafarki wanda yake mai ban tsoro mafarki wanda yake mai ban tsoro ina ake yi ana mi ana neman tsari ne da Allah lokacin da kai mafarki wanda yake yana baka tsoro in ka tashi sai ka yi sai ka dubi hannunka na hagu sai ka yi tofi sai kuma ka mi sai ka sauya yadda kake misali kana kwance sai ka yi mafarki na tsoro da ka tashi sai ka yi isti'aza ka yi tofi hannunka na hagu sai ka jirkita ka bar wannan wurin da kake wannan shine ladubban da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya muna idan mun yi mafarki idan mun yi mafarki mai kyau ga yadda zamu yi idan mun yi mafarki wanda yake bai da kyau ga yadda zamu yi sannan kuma mafarki da muke shi da gani idan aka fassara shi faruwa yake idan aka fassara mafarki faruwa yake kamar yadda wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Aisha ta bashi labari cewa wata mata ta zo ta yi mafarkin kaza na fassara mata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa dan ba ku fassara ba dan mi ba ku barta ba saboda mafarki an fassara shi faruwa yake idan ka yi mafarki sai ka yi mi sai ka san wani malami wanda zaka fassara zaka fada ma in ya san yadda zai fassara ma ko ya san wasu qara'i sai ya fassara idan bai sani ba kuma shikenan la yadurruk insha Allah sai kuma abu na gaba inda ake yin isti'aza shine wajen yin ruqya mutum idan zai maka shi ruqya ina jin ya kamata duk da lokaci yayi mu karanta wannan hadisi domin muna buƙatuwa da shi sosai sosai cikin wannan lokaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ittaka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wani sahabi ya kawo mai koke cewa akwai wani ciwo da yake ji wannan shine Uthman bin Abi al-As yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama akwai wani ciwo da nake ji tun lokacin da nan musulunta har yanzu wannan ciwo ina jin shi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa ka dora hannunka wurin da yake ma ciwo misali tun da ya musulunta masalan nan kunnen shi ne yake ji yana mai ciwo ko nan ko araban nan sai kai mi sai ya dora hannun shi daidai wurin da yake mai ciwo wannan ruka ya ce wanda kai ma kana iya wani mutum idan yana jin ciwo yana dan wa yake wannan inda hannu ke girma ciwon da kawai sai kaga hannunka ya girma dan ka kare in kana dan ka kare sai ka rike dan ka kare din sai kai wannan addu'a da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zai karantar da kai yake cewa ka dora hannunka inda yake ma ciwo min jasadika wa qul bismillah thalathan sai ka dora sai ka ce mi bismillah 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 so uku sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa qul sab'a marrat a'udhu billahi wa qudratihi min sharri ma ajidu wa uhadhiru ina neman tsari da Allah ya kare ni da ikon shi min sharri daga sharrin abinda nake ji wa uhadhiru da abinda nake tsoro wannan sai ka fade shi so bakwai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan ka fadi wannan abun da kake ji na ciwo zai tafi ya baraka wani mutum tana yiwa yayi shi yaji bai samu sauki ba in dai ka imani da Allah ka imani da manzo Allah wallahi tallahi in kai shi sai ka ji abun nan ciwo nan ya baraka abun da ake so a samu yaqini daga cikin zuciya cewa wannan abun zai yi magani to kuma zai yi magani wani mutum manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai yadda da cewa idan zaka zauna wuri kace a'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaqa idan zaka zauna wuri shi ba kun ga idan mutum zai zauna wani wuri idan zaka zauna cikin daji kawai cikin daji ka zo zaka yada zango ka gaji da tafiya kawai ba zuwa za ka yi ka zauna ba gingirin gim ka zauna sai ka zo wani kunama ko wani abu ya tije ka sai ka ce mi a'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaq to wani mutum da yazo sai suka zauna cikin wani wuri suna zauna sai kunama ta tije wannan sai ce wallahi tallahi dan ban yi addu'a da manzo Allah ce ne ba da nayi ta da ba ta yiwa kunama nan ta tije ni saboda mi saboda yaqini idan kaga kai kuma kana da yaqini to Allah ya riga ya soya jarraba ka ne abin da muka fada ya zama daidai Allah ya ba mu da shi insha Allah isti'aza wata kare ba ban san ma ya akai wata kare ba amma dai gobe insha Allah duk da za a yi za mu kare isti'aza ko mu shiga basmala mu shiga suratul fatihatul kitab insha Allah ta'ala abin da muka fada daidai Allah ya ba mu da shi inda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana zanuban mu Allah ya ba mu ikon gyarawa nan gaba muna roƙon Allah wanda ya sanya sababin haduwar mu nan Allah ya cika mishi ladashi Allah ya kura mishi ladashi a mizani mu da muka zo nan muka tattaru nan da wa'anda sauti yake kai ma da wa'anda suka yi karatu da wanda ya ja baki da wa'anda matan da suke ciki Allah ya biya wa kowa bukatuncin shi na alkhairi Allah ya kare kowa daga sharrin shedan da tarkon shedan Allah ya ba kowa lafiya da abinda lafiya take nema Allah ya biya mana bukatuncinmu Allah ya ba mu arziki mai tara albarka kasan Niger Allah ya bata zaman lafiya da abin da lafiya take nema wannan gari namu na Kwanni muna roƙon Allah duk wanda ke son alkhairi da Kwanni da mutanen Kwanni Allah idan mutum ne mai iko to Allah ka tabbatar mishi da ikon shi idan mai kuɗi ne Allah ka lullunka mai linkin balinkin idan mutum ne wanda yake cikin birni Allah ka bar shi cikin birni idan wanda yake ƙauye ne Allah ka kashi birni ya sha mimido wanda yake son Kwanni da sharri da mutanen Kwanni yana nufin su da sharri idan mai mulki ne Allah ya tarwatsa mulkin shi idan mai kuɗi ne Allah ya karya shi idan wanda yake birni ne Allah mai da shi ƙauye idan wanda yake ƙauye ne Allah kuma bar shi ƙauyen shi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk